Sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 70 karkashin mai shari'a Faruku Ibrahim Umar kotun da take zamanta a nan unguwar Noman Saland inda a daidai wannan lokaci kotun ta samu wani matashi mai suna Musbahu Ibrahim Fage da laifi wanda ƴan sanda suka gabatar da shi a gaban kotun ana tuhumar sa da laifin an same shi da wato taba wiwi dauri 61 kuma a daidai wannan lokaci ya amsa laifin sa tun kotun ta hore shi da dauri na watanni 9 cup da kuma bulala 12 wanda in mai sauraro ya ji a farkon wannan rahoto tuni an riga an yi wannan bulala bayan kotun ta tambaye shi cewar ko lafiyar sa kalau ba shi da wata lalura ya amince cewar ba shi da lalura kuma nan take alkalin yayi umarni da a tsatsala masa wannan bulala inda aka yi masa bulala 12 sannan kuma an daure shi wato wata 9 cup babu ragin ko kwana 1 tunda fari mai gabatar da kara ya shedawa kotun cewar dama a baya an taba gabatar da shi a gaban ita wannan kotun da irin wannan laifin kuma kotun ta mai sassauci a baya ta daure shi wata 1 a wannan lokaci kotun kuma ta daure shi wata 9 sakamakon cewar dama an taba samun sa da wannan laifin insha Allah rabbuna mu sake dawowa domin jin yanda wato shi wannan matashi martanin da zai yi da zarar an fito da shi daga cikin kotun Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 70 wadda take unguwar Noman Saland.